sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu muke rinne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Alhamis 28 ga watan Disamban shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa ‘yan kasar Nijar sun fara mayar da hankali da amfani da jirage mara matuka wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Kana fada-fada na Katolika a ƙasar Kamaru sun yi fatali da kiran fafaroma na ɗaura auren jinsi guda ga masu buƙatar yin haka a ƙasar. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji za ta kawo muku rahoto na musamman akan matakin gwamnatin tarayya na bullo da shirin noma na alkama mai yawa da nufin cike gibin karancin abinci a kasar. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai gabatar, amma yanzu ga Ibrahim Garba da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Amurka ta kakaba takunkuma yau Alhamis ma wani gungu masu sana'ar canjin kuɗi dake kasashen Yemen da Turkiya waɗanda ake zargi da taimakawa wajen samar da kuɗaɗe ma ƴan tawayen Houthi masu ra'ayin Iran waɗanda suka sha kaddamar da hare-hare kan jiragen ruwa na kasuwanci a kudancin kogin Bahar al-Amar. Cikin waɗanda aka kakaba ma takunkuman har da wani shugaban wata cibiyar harkokin kuɗi da ke birnin Sana'a na ƙasar Yemen da wasu cibiyoyin canjin kuɗi uku da ke Yemen da Turkiya. Ofishin Baltul Malin Amurka ya zargi mutanen da cibiyoyin da taimakawa wajen tura miliyoyin daloli ma ƴan tawayen Houthi bisa umarnin mai tsara yadda ake tura kuɗin ba Iraniye Sa'id Al-Jamal, wanda shi ma kansa an kakabawa takunkumi. Takunkuman sun hada wato sun hana mutanen da kamfanonin yin duk wani abin da ya shafi kasuwanci da kuma kadarori da bankunan Amurka, haka ma duk wata harkar kasuwanci da Amurkawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani sabami yau Alhamis a yamma da gabar kogin Jordan kan wasu mutanen da ake zargi da daukar nauyin kungiyar mayakan Hamas ta fannin kuɗi, a yayin da kuma matakan da take daukawa na kawar da kungiyar ta Hamas a zirin Gaza ke ci gaba ta hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a arewa, kudanci da kuma yankin tsakiyar Gaza. Wani bayanin dakarun tsaron Isra'ila na cewa sun kama mutane 21 sannan suka kwace miliyoyin kuɗi na ƙasar Isra'ila a samaman da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan din. Dakarun Isra'ila sun kuma kai hare-hare na jiragen sama a Jenin, sannan sojojin ƙasa sun bude wuta kan wasu Falastinawa a matsayin martanin bude wuta da wasu mutanen kuma suka yi kan sojojin Isra'ila. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuka 8 waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar Rasha wanda ke daura da kogin Azov. Rundunar sojin saman Ukraine ɗin ta faɗi a kafar Telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matukan a yankunan Dropetrovska da Kyrgyzstan da Zaporizhia. Ita kuma ma'aikatar tsaron Rasha yau Alhamis ta ce sojojinta sun dakile wani hari da aka auna kan Crimea wanda aka kai da wasu jirage marasa matuka biyu na Ukraine. A halin da ake ciki kuma, jami'an gwamnatin Ukraine yau Alhamis sun ce wani jirgin ruwa na ɗaukar kaya mai ɗauke da tutar Panama ya afka kan wani bom da sojojin ruwan Rasha suka ɗana a kogin Bahar Aswad har gobara ta tashi wadda ta raunata wasu mutane biyu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau Alhamis ta Said Razi Musabi, wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin Iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a kasar Syria wanda Iran ta ce Isra'ila ce ta kai. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gugurmaya ta wannan shahidi, sannan yayi addu'ar Allah ya masa tsari. Musabi ya kasance ɗaya daga cikin komandoji mafiya gogewa da kuma tasiri a bataliyar gugurmaya, a cewar Manjo General Hassan Salami, babban komandan dogarawan juyin juya halin Iran. Martanin da za mu mayar kan shahadar Said Razi ba zai zama wani abin da ya gaza kawar da mulkin masu tsatsauran ra'ayi na ƙasar Yahudu ba, a cewar Salami a jawabin busan wanda aka yada ta kafar talabijin. Ya ƙara da cewa Musabi ya kare jamhuriyar musulunci na tsawon kusan shekaru 33. A ƙarshe, China ta matsa lamba ma wata ƙungiyar mawaƙan rock wadda ake kira Mayday da ta yi wasu kalamai na nuna goyon baya ga China a gabanin muhimmin zaben ƙasar Taiwan wanda za a yi a watan gobe, a cewar wasu majiyoyin da ke da masaniya ta kai tsaye game da al'amarin da kuma wani ɗan rubutaccen bayanin tsaron Taiwan wanda kafar labarai ta Reuters ta yi nazarin sa. Hukumar gidan talabijin da rediyo na ƙasar China ta buƙaci ƙungiyar mawaƙan ta Mayday da ta fito ƙarara ta furta kalaman nuna goyon baya ga ikirarin China na cewa ƙasar Taiwan wani fanni ne na ƙasar ta ita China ɗin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. A jamhuriyar Nigeria, sannu a hankali wasu 'yan ƙasar sun fara mayar da hankali ga amfani da jirgi mara matuƙi wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum, inda a yanzu haka masana a wannan fannin suka fara horar da matasa game da yadda za su yi amfani da jirgin mara matuƙi a ayyuka da suke gudanarwa, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai.
Bisa al'ada dai, jami'an tsaro ko masu shirya fina-finai ne suka fi amfani da jirgi mara matuƙi ko drone a ayyukan da suke gudanarwa. To sai dai wasu matasan Nijar masu ilimi a fannin amfani da jirgi mara matuƙi sun fara kwadaitar da sauran ɓangarorin ma'aikata muhimmanci amfani da jirgin, musamman ma a fannin noma da kiwon lafiya da kare muhalli da dai sauransu. Mumini Gingaren Shamsudina na ɗaya daga cikin waɗannan matasan, ya kuma fara bayyana matsayin jirgi mara matuƙi a wannan zamanin.
Jirage marar matuƙa na'urori ne da zamani ya kullo da su, waɗanda kuma ke taka muhimmiyar rawa wajen tattara bayanai daban-daban ta hanyar amfani da kamararsu da ke ɗaukar hotuna, waɗanda daga bisani muke gudanar da bincike a kansu ta hanyar amfani da wata manhaja da ke fassara hotunan da jiragen marar matuƙa ke ɗauka.
Fannin noma na ɗaya daga cikin fannonin da jirgin mara matuƙi ke taka rawa a zo a gani.
Za mu iya gano halin da gona ke ciki idan albarkacin gonar na fuskantar wata barazana ta ƙwari. Idan kuma muka tabbatar da haka, za mu yi amfani da jirgin mara matuƙi mu kai ɗauki ga gonar ta hanyar fesa mata maganin kashe ƙwari.
Kazalika, a fannin kiwon lafiya, amfani da jirgi mara matuƙi zai taimaka wa jami'an kiwon lafiya ta fannoni daban-daban.
On peut produire une carte de la situation des centres de santé intégrés.
Tare da jirgi mara matuƙi za mu iya tantance adadin yawan asibitocin da ke wani yanki na Nijar ta hanyar amfani da wata na'ura ta musamman da a yanzu haka muke aiki a kanta. Wannan tsarin, idan mun kammala aiki a kansa, zai taimaka wa hukumomin kiwon lafiya na Nijar ta hanyar sauƙaƙa musu aikinsu, musamman ma ɓangaren tattara bayanan da suka shafi kiwon lafiya.
Yanzu haka Mumini Gingaren Shamsudina ya kafa wata cibiya ta musamman da ke kula da baiwa matasan Nijar horo kan amfani da jirgi mara matuƙi a ayyukan da suke gudanarwa. Kuma sannu a hankali, cibiyar na samun karɓuwa wajen matasan Nijar. To sai dai babban ƙalubalen da masu amfani da jiragen ke fuskanta a Nijar shi ne ƙa'idodin amfani da shi da hukumomi suka tanada, musamman ma idan aka yi la'akari da matsalar tsaron da wasu yankunan Nijar ke fuskanta. Yusuf Abdullahi, Taskar VOA daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
Agaida Yusuf Abdullahi. Fada-fada a ɗarikan Katolika a Jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani taro a yawun da babban birnin ƙasar don duba batun auren jinsi ɗaya da fafaroma ya nemi su ɗaura wa ‘yan ludu da maɗigo a Kamaru. A wannan taron fadan-fada sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wurin ɗaukar matakin hana mabiya ɗarikan kaucewa cocin. Muhammad Rabiu Ɗanba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Cocin ɗarikan Katolika na Kamaru ya sa ƙafa ya shure ta yin da Papa Roma François Mapada da su albarkaci auren ‘yan maɗigo tare da tabbatar da ƙudurin gargajiya. Bishop ɗin gani suke yi maimakon su yi hakan zai fi dacewa da ‘yan maɗigon da su dawo kan hanya madaidaiciya. Fada Denis Julde ya ce,
Kuma dai mun san cewa tun da sassafe Ubangiji ya halice namiji da mace domin su yi aure tare babu pipi ko kuma a tsakanin su, saboda haka an waye gari yau an ce mana azantar da aure tsakanin alal misali namiji da namiji ko kuma mace da mace, wannan abin muna ga ya saba mu al'adunmu a nan Afrika.
Sanarwan Papa Roma ta jefa mabiya addinin Krista cikin rudani, la'akari da cewa littafi mai girma ta bayyana a sarari muhimmancin jinsin miji da mace da kuma umarni miji da mace su yi aure don bunƙasa al'umma. Ba akasin hakan ba, wannan sanarwan mai ban mamaki ya sa ‘yan ɗarikan Katolikan cikin wani hali wanda suka rasa anda za su sa kansu. Ismaila Shineba cewa ya yi,
muna farin ciki da wannan ranar duban muhimmin wato tunani da kuma mataki da limamanmu suka dauka game da wannan batu.
Ranar 21 ga watan Disamba a sakamakon taron sun ayyana matsayinsu game da wannan auren luwaɗi. A nasu ganin wannan abin ya saba sosai da al'adunmu a nan Afrika, ya kuma kasance tankar wani makirci ne game da ɗabi'unmu. Marie Noel gani take cewa,
mun yi farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana duban irin wato muhimmin wato mataki da limamanmu suka ɗauka domin taimaka ma ɗarika.
A wani yanayi da al'amuran da suka shafi ‘yancin luwaɗi da maɗigo ke haifar da cece-kuce da mahawara, matsayin waɗannan manyan limaman coci ya yi tasiri ya kuma samu ɗaukaka cikin jama'a. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, Cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad Rabiu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu ɗan shakata da wannan waƙar. To jama'a, da fata za mana aikin gafara, na'ura ya ki buga wannan waƙar, za mu duba mu ga abin da ya kamata. To kafin ne mu ɗauko wannan waƙar, bari mu je ga rahotonmu na musamman wanda Zainab Babaji ta aiko mana akan matakin gwamnatin tarayya na ɓullo da shirin noman alkama mai yawa domin cike giɓin ƙarancin abinci a ƙasar.
A watan Nuwamban da ta gabata ne gwamnatin tarayya ta raba irin shuka na alkama da taki da sauran kayayyakin noma don tallafawa manoma faɗaɗa noman alkama a Najeriya. Gwamnatin tarayyar ta ce manoma 150,000 zuwa 250,000 ne za su ci gajiyar shirin, inda take sa ran za su nome gonaki kimanin hekta 200,000 zuwa 250,000 na alkama. Da gwamnatin ke sa ran za a sami tan miliyan 1,250,000 na alkama a faɗin ƙasar. Ministan harkokin noma da samar da cimaka Abubakar Kyari ya ce shirin na da nufin rage tsadar abinci da rage dogaro da Najeriya ke yi na shigo da kayan abinci da ƙara samar da abinci a cikin ƙasar. Chief Samuel Pukat, shugaban kamfanin PS Food Masters, shi ne ke jagorantar shirin a jihar Filato, ya ce tuni sun fara shuka alkamar a jihar ta Filato.
Mun zo Jos ne saboda lokaci ya kai wanda ana tattalin arziki ta wurin noma. Shi ne dalilin da muka zo Jos domin noman alkama ta rani. Kowa ya ji wani abin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan noma. A cikin abubuwan nan guda hudu ya fada, akwai wheat a ciki, akwai wato alkama kenan, shinkafa, akwai masara, akwai rogo. Za ka gan cewa alkama tana son sanyi raba don ta shiga da kyau, to plateau kuma tana da wannan. PS Foodmasters tana da filaye wanda an bata, duk ko kana Kanam ne ko kana Sandam ne, duk wurin da ya kowane local government a jiha plateau, kana son ka yi wannan noman wheat din, sai ka zo mu za mu baka wuri a cikin wa'innan gonakin da an riga an san cewa suna da wannan yanayi.
Chief Pukat ya kara da cewa akwai kudade da gwamnatin tarayya ta kebe don noman alkama da sauran cimaka.
Akwai kudade wanda shi president ya yi magana a kai kwanaki, ba alkama kadai ba, ya ce za a bada biliyon 50 wanda za a yi noman alkama, biliyon 50 za a yi noman masara, biliyon 50 za a yi noman rogo, biliyon 50 za a yi noman shinkafa. Idan an cigaba da yin wannan noman, akwai abinda Bature yana ce value change, hada gwiwa mai noma yana da wanda zai karba a wurinsa, mai karba yana da wanda zai je yi shi ya zama flawa, mai flawa yana da wanda zai karba ya yi biredi. Wannan shine value change. To duk an riga hada wannan value change din, wanda ka gani idan kaya tana da yawa a cikin gari, dole kudin abinda ana yi da shi din zai soka. Idan alkama ta yawa a Nigeria, to biredi kam ta soka, sai ita cin biredi kawai.
Tuni dai manoma suka fara shuka alkamar, Mr. Jonathan Musa ya ce ya bude babbar gonan alkama ya kuma bunkasa ta.
Gaskiya wannan shirin da ka kawo shiri ne mai kyau mana mu manoma. Da yanzu ne ka shiga cikin manguna da babban gona wajen kusan hekta 10, wanda ina nomewa, ina yin masara wurin, ina yin dankali wurin. Amma da nazo na gan wannan abin da suke yi, yanzu ne ma ina na shiga noman alkaman. Don na bude babban gona a wurin, in ka je ka siya bakin gari nan ka ga gonan. Ina yin shi har na ga mutanen PDP suna ka mutanen su training a gonan. Ina yin dankali suna zo su duba. Da kuna da abin da zan sa muku video shi ku kalla, ku gan shi live abin da muke yi. Wannan da in shugaban kasa ya wannan ina gan taimako na wajen mu. Yanzu ya'yan mu suna gama makaranta ba sana'a. Gara kowa ya dawo abin da muka samu kakannin mu suna yi. Ina da taimako da yawa. To wannan abin da muke so don gaskiya kasan ruwan rani yana bukatan ruwa. Yanzu sai mun yi su borehole, kuma a taimaka mana mu samu injin generator na jan ruwa don mu dinga bada ruwa ma wannan alkaman don gonan yayi kyau. Da muka samu wannan na ga masalan mu, mun gode ma Allah kenan. A kuma kawo tractor yana taimakon mu noman kaman da mun ga suna yi, mu ma a tura mana gonakin mu zai taimake mu.
Shi ma Isa Kawai ya ce ya kammala karatunsa a jami'a amma ya rungumi aikin noman alkama.
To abinda ni ya karfafa min gwiwa na shiga wannan aikin shine na gama degree na kusan yanzu shekara 7, kuma ban samu aikin gwamnati ba, sai ga dama ta zo na maganar noman alkama. Sai naga to tunda dai ban samu abin yi ba, zan yi amfani da daman nan in fara noma. Tunda dai gashi nan Ita Food Masters Nigeria Limited ta zo da abubuwa daga wajen federal government, ba zan yi amfani da daman in karba domin in yi noma. Matsalar da nake fuskanta yanzu daman shine maganar injin ban ruwa da kuma taki da iri. To amma Ita Food Masters Nigeria Limited in collaboration with the Federal Ministry of Agriculture gashi sun zo mana da shi iri din da kuma wato taki. Ina ina kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara kuɗi akan kuɗin da ta bayar domin wannan noma na alkama, domin mu ci gaba da yin shi. Ya zamanto ba abu ne wanda za a yi shi wannan shekara gama ba, ya zamanto abu ne da zai zamanto a ci gaba da yin shi.
Jagorar noman alkamar a jihar Plateau Chief Samuel Pukat ya jaddada muhimmancin noma musamman ga inganta rayuwar matasa.
To fatan alheri shine abin da zai yi ma kowa. Duk abin da an kafata a cikin gaskiya, haka kuwa za ta yi nasara. Ana cewa kash idan foundation na gida ya fadi, to gida ta fadi. So wannan shine foundation. Idan mun kafata akan gaskiya, to wallahi ina gaya maku gida za ta tsaya. Fata da nake ma kowa da yana cikin wannan program, alkama yarinya ne mai zaba, muna da fili nan ba da jumawa ba. Ina son yi meeting da su sarakunan mu masu albarka a kasan Plateau, saboda su ba mu gonaki a kowane local government. Kagan ta nan kuwa mu za mu gyara fili din ta zama yadda za a yi aiki da ita. A haka kuwa kagan duk mutanen da suke yankinsa za mu sa kowa ya zo a yanka mashi ya yi, wancan a yanka mashi ya yi, haka duka sauran sarakuna na Plateau. Saboda a ƙarshe kowa za ka samu mutum a can dangi zai zo ya karba wuri a Bokos a yayi gonansa, wani kuma a can Bokos zai iya je can dangi, wani ya je sadan su ɗayan kuma sai kawo dankon zumun lafiya da juna ana ɗora zumunci. Muna da abubuwa duka da yawa a cikin tunaninmu wanda muna son mu fitar su a ƙarshe, zai kawo zaman lafiya, zai kuma kawo bunƙasan gona, domin dole ne mu fita mu nema abin zaman garinmu. Ina son gaya muku wani abu jama'a, kana ganin ana zaune a nan yau, gwamnati kwanan nan da kyar aka yi haka aka ce salary albashi 30,000, to wai saboda Allah tambaye ka kana da 30,000 yau zaka kashe kwana nawa? Ka yi tunani a kanta, dan kuma ka je a ce director a office kaga wai yana karbar 80,000, 100,000, 200,000, to saboda Allah in kana da 200,000 a aljihunka yanzu, a ce sai kwana 30 zaka sake samu wani nawa ne kudin makaranta? In ka koma makarantu ka ga abinda ana biya a makaranta, to shine muna ce ma jama'a, most especially matasan mu, mu tashi gari ya waye mu koma noma. In kana noma yau, a ce filin mai kyau in alkama ta yi kyau hekta ɗaya za a iya samu buhu 70, to kuma ba za a saya maka kasa da 50,000, 50,000, 60,000 ba, to ka yi lissafi 60,000 to 70 nawa ne, kuma wata uku ne kawai za ka yi sai ka cire ta. To shi ne mun ce, to idan an zo da na'urori a cikin gona yanzu, youth namu za su samu hankalin su ya dawo wurin gona, wanda ka zona shuki na'ura ne, girbi na'ura ne, kome a gonan na'ura ne, ba su sa jikinsu, to za a yi. To shi ne kuwa tattali da ana kai yanzu, muna kuma addu'a Allah ya taimake mu wannan abubuwa su zona, mu ce ma juna ku zo mu koma. A ƙarshe gonan nan kada mu manta, in akwai abinda Allah Ubangiji ya ba ma bil Adam wanda ya zama kamar inheritance gado, shine noma.
Daukacin shirin na noma rani da gwamnatin tarayya ta kaddamar a jihohi 36 da babban birnin tarayya, wanda gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fara, zai fuskanci sake fasalin aikin noma a kasar da inganta yadda manoma ke samun kayan da za su gudanar da harkokin su, da kuma janyo kamfanoni da kungiyoyi da ba na gwamnati ba don haɓaka noma, musamman a Najeriya da 'yan ta'adda suka wargaza sha'anin noma da bala'in ambaliya da ya shafi gonaki da dama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulwahab zai kawo mana shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Fatan mai sauraro ne cikin koshin lafiya. Cikin labaran wasannin namu na yau, muna ɗauke da bayani akan damben boxing da na duniyar ƙwallon ƙafa. Da farko ga bayanin sunayen club-club ɗin ƙwallon ƙafa guda 10 da suke da mafiya goyon baya a duniya. Na ɗaya, club ɗin Real Madrid, an kiyasta suna da magoya baya da suka haɗa da na kafofin sada zumunta da yawansu ya kai miliyan 363 da 27,000, a yayin da wani ƙarin bayani ke nuni da cewa magoya bayan club ɗin sun kai miliyan 100,000 idan aka hada har da masu bibiyan club ɗin ta kafar sada zumunta. Club ta biyu a yawan magoya baya duniya ita ce Barcelona, da take da magoya baya miliyan 330 da 41,000. Club na uku a yawan magoya baya ita ce Manchester United, tana da magoya baya miliyan 213 da 8,000. Sai club ta hudu, Paris Saint-Germain wato PSG kenan a takaice, tana da magoya baya miliyan 183 da 500,000. Club ta biyar ita ce Juventus, tana da magoya baya miliyan 148 da 15,000. Club ta shida a yawan magoya baya ita ce Manchester City, mai magoya baya miliyan 141 da 13,000. Club ta bakwai a yawan magoya baya ita ce Chelsea, mai magoya baya miliyan 139 da 65,000. Club na takwas Liverpool, tana da magoya baya miliyan 137 da 17,000.
club na tara ita ce FC Bayern Munich miliyan 1.27 da 1.52 sai club ta goma club din Arsenal miliyan 100 take da su idan muka duba kan dandan boxing kuwa dandan boxing na kasan Ingila wanda asalin dan Najeriya ne mai suna Anthony Joshua ya sami a walajar kudi dalar Amurka miliyan 10 sabili da doke dandan kasar Swiss mai suna Otto Wallin a ranar Asabar din da ya gabata da wannan nasara da ya samu za a ce ya kawo ga ƙarshen shekara 2023 cikin nasara sai kuma batun Kudus Muhammad dan kasar Ghana
Muhammad Kudus dan kasar Ghana da yanzu yake takale da club din West Ham a kasar Ingila ya ce sayawa mahaifiyarsa gida da yi shine babban biyan bukatunsa da kuma cimma burinsa da yi inji cewar Muhammad Kudus dan shekaru 23 ya ce mahaifiyarsa sai ta sai da tuwo kafin ta samar da kudin daukar dawainiyarsu inda ya bayyana cewa da zuwansa kasar Turai don buga kwallo babban abin da ya sa gabansa shine sayawa mahaifiyarsa gida kashi kuma yayi to da wannan labari na Muhammad Kudus ne kuma na kawo ga ƙarshen shirin labarin wasanni
na wannan sati Abdulla Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla gaida Muhammad wato Abdulwahab Muhammad da wannan labarin wasanni yanzu agogon mu a nan Washington yana cewa karfe 3 ne da kusan minti 57 na rana yanzu lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice
to takaicen baba Amurka ta kakaba ta kunkuma yau Alhamis ma wani gungu masu sana'ar canjin kuɗi dake kasashen Yemen da Turkiya waɗanda ake zargi da taimakawa wajen samar da kuɗaɗe ma ƴan tawayen hutsi masu ra'ayin Iran waɗanda suka sha kaddamar da harahare kan jiragen ruwa na kasuwanci a kudancin kogin bahar al-Amar Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samame yau Alhamis a yamma da gabar kogin Jordan kan wasu mutanen da ake zargi da daukar nauyin kungiyar mayakan Hamas ta fannin kudi a yayin da kuma matakan da take daukawa na kawar da kungiyar ta Hamas a zirin Gaza ke ci gaba ta hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a arewaci kudanci da kuma yankin tsakiyar Gaza Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Russia sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuka guda 8 waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar Russia wanda ke daura da kogin Azov. Rundunar sojin Ukraine ɗin ta faɗi ta kafar Telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matuƙan a yankunan Dnipropetrovsk da Kirovohrad da kuma Zaporizhia. Ita kuma ma'aikatar tsaron Rasha yau Alhamis ta ce sojojinta sun daƙile wani hari da aka auna kan Crimea wanda aka kai da wasu jirage marasa matuƙa biyu na Ukraine. Shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau Alhamis ta Said Razi Musabi wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin Iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a kasar Syria wanda Iran ta ce Isra'ila ce ta kai. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gwagwarmaya ta wannan shahidi wanda wato sanayi addu'ar Allah ya yi mai tsari.
To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku baki ɗaya kenan a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta ba da umarni da kuma Mr. Cedric wanda shine injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.